Shidai gwamnan jihar Taraban Attidare Disan Isa kudin jam'iyyar PDP ya mika sunayen mutum kusan 22 ne ga 'yan majalisar dokokin jihar domin tantancewa a matsayin kwamishinoni, baya kuma ga mashawarta da kuma hadimai wato eze guda 112 da ya nada tun farko. Musamman ganin cewa a wata karamar hukumar kusan mutum uku ne ma aka zaba a matsayin kwamishinoni, yayin da wasu kananan hukumomin jihar 16 ba haka zancen yake ba. Wani rabon mukamai ne ya harzu ga wasu 'yan jam'iyyar PDP da ke mulkin jihar da ma wasu 'yan siyasa da ke zargin an nuna wariya da kuma nuna son kai, kamar yadda wani ɗan siyasan ke cewa.
Na farko sunana Honorable Abacha wanda ya takara daga mazaban karamar hukumar Jalingo na 1
a wata jami'a kai takara ne
a PDP. Mu ni a tunanina da kuma wasu iri na ai adalci ba. Darius Ishaku ya zo muna tunanin zai kawo haɗin kai da zaman lafiya, sai muka fahimci ba haka bane. Dalili kuma nan shine, na farko kaman daga ukari dai muna da bambancin ra'ayi na siyasa. Muna tunanin a wannan zuwa da Allah ya kawo shi, muna tunanin zai yi kokarin hada kan wayannan al'umma. Muna tunanin tunda ya ce zai bada kwamishinoni guda uku da ya bayar, muna tunanin zai yi kokarin a kawo zaman lafiya da haɗin kai, shine ai kokarin a bada koda musulmi guda ɗaya a cikin guda uku da aka yi. To sai muka fahimci ba haka bane, an yi son kai fiye da yadda baka tsammani.
Me ya kamata a yi to?
Abun da ya kamata a yi shine, in har sun ake haɗa kanmu a nemi zaman lafiya jihar nan, dole ne a yi shi kasa daidai. Kar ka manta yanzu haka muna magana kwamishinoni guda 20 da muke da su, guda 6 ne kawai musulmai, shine zai kawo mana zaman lafiya. Sannan muna da masu bawa gwamna shawara, special assistant kenan da kuma special advisor, an yi mutum wajen 112 duka maganan da nake magana.
To sai dai kuma yanda wasu ma ke kokawa, wasu kuna ganin ma ba haka zancen yake ba. Alhaji Kyauta Shehulo, wani kusan jam'iyyar PDP, na magani ya rufe ya ce kawai ta insiya sa ke son yi wa gwamnan jihar.
Shi sha'anin rayuwa na siyasa ba a yi mata sauri, idan ka yi sauri sai ka je ka fadi, komai a hankali ake bi. An fara naɗe-naɗe yanzu ne, kuma gwamnati ta da girma, sannan appointments din nan har a gama shekara hudu nan, idan shi mai girma gwamna ya ga dama zai creating waɗansu abubuwan da mutane ba su tsammani ba. Saboda haka waɗanda suke cewa su ba a ba su ba saboda su Hausa Fulani ne, ina ganin sun yi babban kuskure. Akwai wani daga can garin namu Lau yana cewa shi Hausa Fulani ne, yana magana a madadin Hausa Fulani. Ni ban dauka gaskiya bane, shi ba Hausa Fulani bane. Saboda haka idan har mutum ya ce
shi ma martanin da mai da gwamnan jihar Taraba Attidare Disan Isaku ta bakin hadimin sa ta fuskacin harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa ya ce fashincanta da kuma yawan ƙuri'u ne aka bi wajen bada waɗannan mukamin.
Ba inda aka fifita ƙoƙari, local government ne, babban local government ne su duba ƙuri'a mana. Ba gwamnatin PDP bayan muke ba ne, ba gwamnatin PDP ba ne. Idan ƙoƙari ta ba mu ƙuri'a 60,000 da wani abu, wani local government tana ba mu ƙuri'a 10 ko 15 ko 20, za ka haɗa da wanda ya ba da ƙuri'a 60,000 ne, ba democracy ake yi ba ne? Kowanne ne a ba su daidai abin da suka yi. So ba wani fifitawa a ciki, ba za a hana su ba.
Wannan mako na zuwa ne, yayin da ma ake haramar yanke hukunci a shirin kujerar gwamnan jihar Taraban, batun da yan PDP ke ma cewa ba su razana ba.
Ko halama ko gizau, ai shi yasa na fito in ga wa duniya cewa PDP tana nan a Taraba daram, kuma ba abin zai taɓa kujerar wannan insha Allah.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.